akan gaskiya idan aka tsaya dibe kasar Zimbabwe wato abin da yake nufi shine cewa da ba wai al'ummar kasar Zimbabwe ba sai sai Allah waje da ikon nashi shi Robert Mugabe amma ina ganin cewa da kamar akwai bayan hakan akwai turawa saboda kun san da idan aka tsaya aka dauki tarihin kasar Zimbabwe da kuma shekarun baya abin da ya wakana a kasar Zimbabwe kin wato turawa suna Allah waje da ikon da shi Robert Mugabe yake yi wato wannan ya nuna cewa da asara ce a kasar Afirka idan ya zama to abin fa ya tabbata idan aka yi mulki to wannan zai mulki ba hotcewa da zai mulki bane na ƴan kasar Zimbabwe amma zai mulki ne da hukumar su kare kafa washe
to kamar da kace akwai magana turawa me ya kawo turaci kana tunanin da hannun su kenan a ciki
eh tabbata tabbata akwai hannun turawa duk in aka ce maka an zai mulki a kasar Zimbabwe kuma dama sun jima suna hangen wannan abun kuma suna hasashen su yi mulki a kasar Zimbabwe kin ba su samu dama ba abin da ya kawo shine cewa da wato shi shugaba Mugabe da ya zama to ya kwato ƴancin kasar Zimbabwe a hannun turawa Ingila kuma ya zama to a wani zamanin ko ka yarda ko baka yarda ba da abin da yake yi wato ya so kwato kamar duk abin da ya zama to gonaki da wuraren amfani na kasar ta Zimbabwe a hannun turawa Ingila tunda su ne suka mamaye duka wannan ababen ya maida wa ƴan kasar Zimbabwe kuma ga tsannin talauci na kasar to wannan shi yana kawo tunda su mutanen Ingila sun tsora sai da wannan kamar ya kwace kasa ya mai gonaki ya maida wa kamar kasar Zimbabwe
to sai dai wasu za su kalli cewar ganin cewar a makon da ya gabata ya kori mataimakinsa kuma yake wa matarsa gidan sharar fage cewa ita ta mai gurbinsa wasu na ganin cewa hakan shi ne kawo rashin zaman lafiya a kasar shi ba ka ganin hakan shi
Abadi ge wannan duka korar kuda da baki ne mutane suke yi wannan zai mulki za ka yi shi kuma kowa ya sani a nahiyar mu ta Afirka a nan wurin in aka ce an yi zai mulki to ko da wani lokaci za ka samu kamar hannun kasashen Turai a ciki ko kasar Faransa ko kasar Ingila ko kuma kasar Portugal wato shi wannan kin idan ya ɗauki wa'annan matakin nan ni ban goyi ba matakin nan kamar cewa da kamar ya kore makamashin nashi fa ya kawo matarsa ko kuma wani can wajen ya zama to kamar wanda za ya ɗauki wurin shi idan shi ya ɗaga ban goyi ba haka ba amma na hanson komi da komi ya zama to ƴan Afirka ne da kansu suke ɗauko haka wannan juyin mulki idan ya zama to an yi juyin mulki fa idan ya tabbata to ni na tabbatar da cewa akwai hannun kasashe na Ingila kasar Ingila da sauran kasashen Turai gaba ɗaya saboda irin kama siyasa wanda shi Robert Mugabe yake ɗauka ta cewa da a maida wa talaka ga kasar su domin su samu su rayu
to kamar da kace idan ya tabbata shi menene makomar kasar Zimbabwe idan hakan ya tabbata
idan haka ya tabbata wato kasar Zimbabwe za ta shiga cikin rikici kenan saboda mun sha ganin cewa da duk inda ya zama to turawa suka zo suka sa hannunsu a cikin harakan iko na kasashen mu idan aka ce an yi juyin mulki har ma ya zama to kamar wanda ya zama to ya kwato iko daga hannunsu ne su turawan to abin za ya kawo rashin kwanciyar hankali a cikin kasar ta Zimbabwe saboda kada ku manta da cewa da akwai kabilu da yawa su kuma turawa abinda suke nema a cikin duniyar nan sai su sa wannan kabila da wannan kabila ta kasa guda ba zuci ina fargaban cewa da kamar abun za ya kawo rashin kwanciyar hankali a kasar Zimbabwe kamar kwanciyar hankali wanda muka san shi da kasar Zimbabwe har yanzu
which is taking place in the political sphere to the civil service we are against that act of injustice and we intend to protect everyone of you against that. To the judiciary, the measures underway are intended to ensure that, as an independent arm of the state, you are able to exercise your independent authority without fear of being obstructed, as has been the case with this group of individuals. To our members of parliament, your legislative role is of paramount importance for peace and stability in this country. And it is our desire that a dispensation is created that allows you to serve your respective political constituencies according to democratic tenets. To the generality of the people of Zimbabwe, we urge you to remain calm and limit unnecessary movement. However, we encourage those who are employed and those with essential business in the city to continue their normal activities as usual. Our wish is that you enjoy your rights and freedoms, and that we return our country to a dispensation that allows for investment, development, and prosperity that we all fought for and for which many of our citizens paid the supreme sacrifice. To political parties, we urge you to discourage your members from engaging in violent behavior. To the youth, we call upon you to realize that the future of this country is yours. Do not be enticed with the dirty coins of silver. Be disciplined and remain committed to the ethos and the values of this great nation. To all churches and religious organizations in Zimbabwe, we call upon you and your congregations to pray for our country and to preach the gospel of love, peace, unity, and development. To both our people and the world beyond our borders, we wish to make it abundantly clear that this is not a military takeover of government. What the Zimbabwe Defense Forces is doing is to pacify a degenerating political, social, and economic situation in our country, which, if not addressed, may result in a violent conflict. We call upon all the war veterans to play a positive role in ensuring peace, stability, and unity in the country. To members of the Zimbabwe Defense Forces, all leave is cancelled, and you are all to return to your barracks with immediate effect. To our respected traditional leaders, you are the custodians of our culture, customs, traditions, and heritage, and we request you to provide leadership and direction to your communities for the sake of unity and development in our country. To the other security services, we urge you to cooperate for the good of our country. Let it be clear that we intend to address the human security threats in our country. Therefore, any provocation will be met with an appropriate response. And to the media, we urge you to report fairly and responsibly. We thank you.
Power FM, Zimbabwe.
You are on the right dial.
It's Power FM, Zimbabwe.
Lying right up America, look at you saying, right? Look at you going to our Malaka, that's a house. Lying right up America, look at you saying, right? Look at you going to our Malaka, that's a house. Kakasa, I'm so
gani. Lokacin zuwan turawan mallaka ƙasar Hausa.